This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. A jamhuriyar Najeriya za a kama mu kai tsaye a gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar internet a kodi yaushe kuke so akan voahausa.com. To masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Muhammad Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin, inda za ku ji cewa a Najeriya har yanzu ana ci gaba da mai da martani kan kiran da jam'iyyar PDP ta yi na cewa bata amince da nada Amina Zakari a matsayin shugaban riƙon ƙwarya a hukumar zabe ta INEC ba.
Nan mu a wajenmu ba ma magana ne da ya kamata a ce PDP sun ɗauke su suna ta yayatsawa ba.
To har ila yau a Najeriya za ku ji cewa rundunar tsaro ta musamman da ke Jos a jihar Plateau ta ce majami'u biyu wasu ɓata gari suka kona bayan da aka kai hare-haren da suka yi sanadiyar mutuwar mutane 44. A jamhuriyar Nijar, kungiyar ɗaliban jami'ai wato ɗaliban jami'a a jihar Maradi ta yi kira da a gudanar da bincike domin hukunta waɗanda suka fitar da tambayoyin jarabawa na sakandare da ake kira BAC. Sannan muna tafi da labaran wasanni wanda Ali Mustapha Sokoto zai gabatar mana, amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Sojojin Najeriya sun saki sama da mutane 180 waɗanda ake zargin 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ne. Hakan na zuwa ne a daidai lokacin da ake fuskantar wasu sabbin tashin hankali da ake ɗaure laifin kan ƙungiyar. Babban hafsan hafsoshin soja General Kenneth Manema ya ce mutanen da aka kama waɗanda suka haɗa da mata, maza, yara, sojoji sun tsare su har na tsawon watanni. Ya kuma ce an sake su yau Litinin zuwa hannun gwamnatin jihar Borno bayan kammala bincike an tabbatar da ba su alaka da kungiyar. Hare-haren da ake zargin mayakan kungiyar Boko Haram da kaiwa sun tsananta a 'yan kwanakin nan, wanda suka yi sanadiyar mutuwar sama da mutane 200 a satin da ya gabata. A yau Litinin, jami'ai a Najeriya suka ce wasu mabaman bom da suka tashi a masallaci da wani gidan cin abinci da ke tsakiyar birnin Jos sun kashe akalla mutane 44. A safiyar jiya Lahadi, wani ɗan ƙunar bakin wake ya shiga wata mai jami'a da ke garin Fataskum ya kuma tashi bom da ya kashe akalla mutane 5. A ranar Juma'a da ta gabata ma jami'ai sun ce wasu mata su 6 sun tayar da bom wanda ya yi sanadiyar kashe mutane masu ɗanbin yawa.
Girka, wato Prime Minister kuɗi na ƙasar Girka Yanis Varoufakis ya yi murabus a yau Litinin, kwana ɗaya bayan da Girkawa suka kaɗa ƙuri'ar rashin amincewa da buƙatar masu bin ƙasar su bashi na ƙara takunkumin tsuke bakin aljihun gwamnati. Sakamakon haka za su ƙara baiwa ƙasar tallafin ceto. Murabus ɗin Prime Minister ya ba da mamaki kasancewar ya faɗa a baya cewar zai yi murabus ne kawai in har 'yan ƙasar suka amince da tsuke bakin aljihu. Haka kuma Varoufakis ya faɗa a yau Litinin cewa ya fahimci cewa akwai wasu cikin mambobi a ƙungiyar ƙasashe masu amfani da kuɗin euro da ke da sha'awar ganin wani ba shi ba a matsayin ministan kuɗi. Ya ce fitarsa wata hanya ce da za ta taimaka wajen cimma matsaya tsakanin ƙasar Girka da masu bin ta bashi. Varoufakis dai ya sha gwabzawa da ƙasashen da ke bin ƙasarsa bashi sau da dama a 'yan watannin da suka gabata. Dama a 'yan kwanakin da suka wuce ya zargi kungiyar tarayyar Turai da cewa kungiyar 'yan ta'adda ce da ke kokarin ta tsorata 'yan Girka kansu zaɓi abin da kungiyar take so.
Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kasuwannin hannun jari a Turai da Amurka sun sauka yau Litinin bayan da Girkawa suka kada ƙuri'ar rashin amincewa da buƙatar masu bin ƙasar ƙarsar su bashi na ƙara takunkumin tsuke bakin aljihun gwamnati. Amma kasuwannin hannun jari a yankin Asiya wasu sun fi wasu faduwa biyo bayan zaɓin da Girkawan suka yi wanda zai iya sakawa Girkan ta fita daga ƙungiyar ƙasashen Turawa masu amfani da kuɗin euro. Yawancin manyan kasuwannin hannun jari a Amurka sun faɗi, darajar ta koma rabin yadda take kafin zaɓen. Haka kasuwar ƙasar Faransa ma ta faɗi da kashi 1%, Jamus ma haka har zuwa faɗuwar rana. Idan aka duba Birtaniya, inda kasuwar ta faɗi da ƙasa da kashi 1%. Kasuwar hannun jarin China, kamar ba ɗaya take da sauran duniya ba saboda ta yi sama sosai a yau Litinin bayan da wani ɗan tangar-tangar ta yi a baya kasuwar da ta yi sama da kaso 2.4 cikin ɗari.
To labarin duniya kuka saurara daga nan sashi Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya har yanzu ana ci gaba da mai da martani kan kiran jam'iyyar PDP ta yi na cewa bata amince da nada Amina Zakari a matsayin shugabar riƙon ƙwarya a hukumar zabe ta INEC ba. A dai makon da ya gabata ne sakataren yada labaran jam'iyyar ta PDP Olusemetu ya bayyana rashin amincewarsu da nadin sabon shugabar ta INEC, yana mai cewa hakan zai zubar da kimar hukumar. To sai dai gamayyar jam'iyyu masu fafutukar ganin ci gaban ƙasa sun ce jam'iyyar ta PDP kurari kawai take yi, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Madina Dauda ta aiko mana daga Abuja.
Mai magana da yawun gamayyar jam'iyyu masu muradin ci gaban ƙasa kuma sakataren jam'iyyar APA African People's Alliance Sama'ila Umar Sifawa ya ce zargin da jam'iyyar PDP mai adawa ta yi akan nada Amina Zakari ba shi da tushe balle makama.
Wannan abin da yake faruwa na riƙon ƙwarya da aka ba wa Hajiya Amina Zakari ba kuma wannan sabon shugaban ƙasar ya fara ba. A 2010 lokacin marigayi Umaru Yar'Adua, lokacin da iwu lokacin shi ya kare, abin da yake nan ya dauki hukuman ya mika wa wani wanda ake cewa Philip Omiyade ya zama mai rikon ƙwarya. Amma bacin shi shugaban ƙasa Umaru Yar'Adua ya ga cewa ai shi ga wanda yake so, sai ya canja ya ba wa yuni Mr. Solomon a dan tsakankanin lokaci kalilan. So ba ma wannan abin, so wannan mu a wajen mu ba ma magana ne da ya kamata a ce PDP sun dauke suna ta yayadawa ba.
Ko da yake fadar shugaban kasa ta musanta zargin cewa ta nada Amina Zakari ne domin cimma wata buri nata na samun nasara a zabukan gwamnoni da za a yi a jihar Bayelsa da Kogi, da kuma sake samun nasara a kararraki da PDP ta shigar na kalubalantar wasu zabuka da APC ta riga ta ci. Khalid Ismail na jam'iyyar APC ya ce shugaban kasa yana da hurumin nada duk wani wanda yake so a kowane mukami a kasar.
Wannan ba wani abu bane, al'amari ne na adawar siyasa. Duk mutumin da ya rasa fili dole ya koma kamakame. Amma Amina Zakari ai ta cancanci yau ta zama jami'a wanda za ta iya rike hukumar INEC ba don komai ba, saboda gudunmawa da ta bada na gudanar da tantance kati da batun daga zabe da aka zo yi. Ta tsaya a tsayin daka, tana daga cikin kwamishinoni da ta saboda kwarewarta akan aiki, ita kanta mace ce guda daya tankar maza goma. Amma bangaren gaskiya Amina Zakari ta cancanci ta rike hukumar INEC gabaki daya, kuma muna goyen baya in shugaban kasa ya gudanar da ita ba ma ruko ba, a tabbatar da ita don ta cancanta.
Masu sharhi akan al'amuran yau da kullun na ganin wannan cece kuce da ke faruwa tsakanin jam'iyyar adawa ta PDP da gwamnati mai mulki ya samo asali ne daga jinkirin nada mukamai da shugaba Muhammadu Buhari bai riga yayi ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To har yanzu dai muna Nigeria, inda rundunar tsaro ta musamman da ke Jos a jihar Plateau ta ce majami'i biyu wasu bata gari suka kona bayan da aka kai hare-haren da suka yi sanadiyar mutuwar mutane 44. Ga rahoton da Zainab Babaji ta aiko mana.
Rundunar tsaro a jihar Plateau ta tabbatar da kona majami'u biyu da fasa motoci da shaguna bayan harin bama-bamai a nan cikin birnin Jos. Kakakin rundunar wanzar da zaman lafiya a nan jihar Plateau, Captain Ikedichi Iweha, ya shaida mun cewa bayan hare-haren bama-bamai a Bauchi Road da masallacin ƴan taya, wasu matasa bata gari suka shiga kone-kone da fashe-fashe.
Bayan tashiwan bomb da aka samu a Bauchi Road da harbin nan da aka yi a masalacin da yake yan taya, wayansu matasa suka kona coci guda biyu da kuma fasa shagunan mutane a ciki, kuma suka yi barna. Akwai rihoto wanda suka dan bubbuge su da motocin da aka fashewa glass. Kukanmu kuma shi ne ga jama'a su ba da haɗin kai sun abu ya faru sosai irin wannan ya faru, da ɗan yi hakuri a jira jami'an tsaro su samu su maganta shi.
Na kuma ne jin tabbacin lamarin daga wani ganau wanda ya nemi in saka ya sunansa.
wannan maganan gaskiya ne don ni ina wurin lokacin da abin ya faru da ya faru sai suka fito suna ta zanga-zanga da makamai wurin kusa da can inda shege yake tafsirin shi ne nan wajen masallacin yan taya to akwai wani kofan gida da wani ibo yake dan sai da kayan shagunan shi na handset haka wajen da wurin shi ne aka samu matasa suna kone-kone su ba su yarda ba suna kabbara suka fasa shago sun kwashe kayayyakin shagunan to kusa da wurin akwai wani caca wajen sai suka bunkama da cocin wuta kuma dangane da wannan lamarin kowane musulmi ya yi tur da wannan abin da suka yi don manya ma sun yi ta kiraye-kiraye game da wannan abin mutanen da ba su sama ba sun sauka ba su da haki ba su sani ba su ma ba su tsira ba bai kamata a ce irin wannan abu ya faru haka an ji an afka ma dukiyarsu ko kuma rayukansu ko kuma wajen ibadansu ba.
A halin da ake ciki dai gwamnan jihar Plateau Simon Lalan ya fitar da wata sanarwa inda ya yi tur da harin bama-baman. Ya kuma buƙaci jama'ar jihar da su rungumi zaman lafiya don hana ɓarkewar rikici a jihar. Kimanin mutane 44 ne hukumar bada agajin gaggawa ta nema ta tabbatar da mutuwarsu a hare-haren bom ɗin, kuma 47 ne ta tabbatar da cewa suna kwance a asibitoci ana musu jinya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Yanzu kuma sai batun ilimi a jamhuriyar Nijar, inda kungiyar ɗaliban jami'a a Maradi ta nemi a gudanar da bincike na hakika domin a hukunta waɗanda ke da hannu bisa tambayoyin jarabawar makarantun sakandare na BAC da aka fitar ta bayan fage. Lamarin da ya sa aka soke gudanar da jarabawar a duk faɗin ƙasar, ga rahoton da wato Shu'aibu Mani ya aiko mana.
Samun kopi-kopi na jarabawar istuwar jiyo da mat a ko'ina ga hannun ɗalibai lokacin jarabawar BAC mai bada samun digirin shiga jami'a ya sa ministan ilimi mai zurfi soke jarabawar a BAC tare shiga bincike tukuru domin gano umul iba'isan hakan. A cewar Malam Sule Talatu Abdulsalam, magatakarda na kungiyar ɗaliban jami'a a Maradi, ya yarda da Allah wanda ya daje wannan kuma gwamnati ta saka mataki domin zakulo duka mai hannu a ciki a hukunta shi.
Abun da muka himmace ma shine ya kamata a ce an yi kididdiga an nemo suwane ne suka shiga suwane ne suka yi ummal haba'isin wannan sace-sacen da aka yi don saboda a samu a yi shijin su yadda ya kamata don saboda muna cikin ƙasa ne wadda ya kamata a ce ta yi respectan kanta. Lalle dole ne a yi goyon baya da wannan sakewar da aka yi programme mai amma mu abun da muka yi ga yadda na ce abun da muka yi ba ƙarshe shine ya kamata a ce an yi kididdiga gwamnati ya yi kididdiga ya hiddo suwane ne suke a gaban suwane ne ummul haba'isin wannan sace-sacen da aka yi don saboda a samu a rihe su saboda abu ne wanda bai ba ƙasan mu huska ta kirki. Ana iya a fito a nuna za a yi kuma sai ku ga an ƙi. Kenan muna fatan cewa ya kamata a ce antuka minista ya diba ya gani, gwamnati ya diba ya gani don saboda waɗannan mutanen da suka yi wannan abubuwa wanda ba su cancanta da ƙasan mu ba, ya kamata a ce an ɗaure su. Wannan hwada don saboda a samu a ce dukkan waɗannan wanda suke gaban waɗannan abubuwa don ka an samu an rihe su. Muna tur da Allah wanda kuma muna nuna baƙin ciki da irin wannan abin da ya wakana don saboda baƙin ciki saboda su ɗalibai akwai waɗanda sun yi karatu tsakanin da Allah sun yi shi yadda ya kamata don saboda su samu wannan diploma ɗin. Akwai kuma waɗanda kamar yadda kuka ce suna son damun wannan banzal haka ta fara haka.
Shu'aibu Mani, murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar.
Ta karfe 5 ne saura kusan kwata, ana tare ne kuma da sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai labaran wasanni tare da Ali Mustafa Sokoto
daga Washington DC. Sashin Hausa na murya Amurka ke gabatar muku labaran wasanni.
To, a cikin shirin labaran wasanni wannan Litinin za ku ji cewa Amurka ta lashe kofin mata na duniya bayan da ta yi ramuwar gayya akan ƙasar Japan. Babban sakataren hukumar ƙwallon ƙafar Najeriya kuma zai yi mana bayani ne game da dalilan da suka sa aka kori Stephen Keshi.
Ya danganta da ta takardar aiki da ya sama hannu.
To, sai dai wasu sun ce aitun bayo bai kamata Keshin ya yada dan mangure ya huta da ƙuda.
Bar musu aikin su shi yafi maka.
Jama'a barkamu da wannan lokaci, barkamu da sadu mu da ku a wani sabon shiri na labaran wasanni. To mutanen Amurka suna cikin shagulgula tun jiya da daddare, kuma suna shagulgula ne na morewa abubuwa guda biyu da suka faru a dalilin nasarar da suka samu na lashe kofin kwallon kafar duniya a jiya, wanda yake shine karo na farko tun shekarar 1999. Murnar su ta farko kenan na cin kofin, amma murnar su ta biyu shine na samun dama na rama abin da Japan ta yi musu shekaru 16 da suka wuce, domin ita ta hana su cin wannan kofi a wancan lokaci din. To shine jiya bayan da suka ci shi suka ta washewa har zuwa yanzu nan. Mutar da Faruku Sanina na cikin wanda suka kalli wannan wasan.
Yar kasar Amurka Kali Lloyd ce dai ta zura wa kasar ta kullaye har uku a cikin mintuna 13 kacal, abinda ya taimakawa Amurka din ta doke kasar Japan da ci 5-2 a wasan karshe na gasar kullon kafar mata ta cin kofin duniya a kasar Canada. Kwallo ta uku da Lloyd din ta jefa dai ta kasance mafi shahara a tarihin gasar, domin ko ta cin lota ne tun daga tsakiyar filin wasan zuwa cikin raga. Haka kuma ya sa Lloyd din daidaicewa da Silvia Sasek yar kasar Jamus a yawan jefa kwallaye. Wannan ne da ya karo na uku da kasar ta Amurka take daga kofin na duniya na mata, abin da ya sa ta kafa tarihin kasa ta farko da ta taba lashe kofin sau uku a tarihi. Kasar Japan dai, wacce ita ce ke rike da kambin kafin wasan karshe na gasar ta bana, ta roke kasar Ingila ne da ci 2-1 wasan semi-final, wanda ya bata damar kaiwa a wasan karshe, yayin da zakarun wato Amurka kuwa ta roke kasar Jamus ne da ci 2 da nema a wasan semi-final. A fafatawar takarar na uku na gasar kuma, kasar Ingila ce ta zo ta uku bayan da ta roke kasar Jamus da ci 1 mai ban haushi. A halin da ake ciki kuma an kammala gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Amurka ta Kudu, wato Copa America, inda mai masaukin baki wato kasar Chile ta sami nasarar lashe kofin karon farko a tarihi. Fafatawa dai ta yi zafin gaske a wasan karshe na gasar tsakanin Chile din da kasar Argentina, inda har tsawon mintuna 120 ba wanda ya sami jefa kwallo a raga, abin da ya sa aka yi bugun penalty inda Chile din ta yi galaba da ci 4-1.
Here comes Sanchez. And he wins the Copa America for Chile, their first ever major tournament. And after a 99-year wait to lift the famous Copa America, finally.
Wannan dai ya kawo ƙarshen jira na tsawon shekaru har 101 da kasar ta Chile ta yi tana dakon samun nasarar lashe kofin na Copa America. Haka kuma wannan ne karon farko a tarihi da ta yi galaba akan kasar Argentina a gasar. Wannan kashin da Argentina din ta sha kuma shine na biyu jere da juna, bayan bakin cikin kashin da ta sha a wasan karshe ta gasar cin kofin duniya da ta gabata. Ta bangaren captain din Argentina ko wato Lionel Messi kuwa, hakan ya kara tsawaita jiransa na kasa samun babban kofi na kasa da kasa ko daya a cikin shekaru 22. Kasar Peru ce ta zo ta uku a gasar ta Copa America, bayan da ta doke Paraguay da ci 2 da nema. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka, a Sokoto, Nigeria.
To ga sheka Murtala, to wani labari babba da muke bin sawunsa a cikin wannan makon shine kuran da aka yi wa kocin Nigeria wato Stephen Keshi, bayan da aka yi tonan sililin cewa ayyai yayin da yake kocin Nigeria kuma yana ce yana kallon wato neman wannan aiki na zama kocin kasar Cote d'Ivoire ko Ivory Coast. To kan haka ne na kira shi babban sakataren hukumar ta kwallon kafar Najeriya Dr. Muhammad Sanusi, nake tambayar sa shin wannan ne kadai laifin shi keshin ko akwai wasu?
To gaskiya Aliyu shine dalilin da yasa aka sallame shi, kuma an ci din aka san da aka ji wannan abin, an kira su ai kama committee leader tower su ka bincika, suka kira shi ya ce bai yi ba, aka bincika aka sa can aka je aka binciko akwai da zuma lalle an yi wannan abin din. To ba abin da yake ka san bai dace ba mutum da ma'aikaci ne su hito suna gardama ga gidan rediyo ga talabijin ko kuma feji submit paper ba, shi yasa ba kasafai muke son mu yi magana irin wannan abin nan ba. An riga an aika mishi takarda na sallama shi kuma abinda committee din suka yi kenan.
Amma to ai Dr. Sanusi dole ai wannan magana, domin wannan ba shine karo na farko da irin wannan ta faru da Stephen Keshi da hukumar kwallon kafar Najeriya ba. Amma kafin ba mu je ga sauran batutuwa, akwai wata ka'ida da ta hana court ko wani jami ko wani ma'aikaci din hukuma irin ta kwallon kafar Najeriya neman wani aiki yayin da yake rike da wani kamar wannan da yake da shi?
Ya kan ya danganta da ita takardar aiki da ya sama hannu. To kuma duk ce maka akwai wasu abubuwa da yake tsakanin ma'aikaci wanda doka aiki da kamata a fito da fili ana cewa nace haka ba kai kuma kace a'a ba kace haka ba.
To sannan a karo na biyu an sake dauko Shu'aibu Ahmadu an bashi wannan rikon aiki ko da yake an ce na rikon kwariya ne. Abin nan sau biyu yana faruwa, sau biyu ana cire keshi, sau biyu ana dauko Shu'aibu Ahmadu. Me yasa kullum ake komawa kan shi Shu'aibu Ahmadu ne?
A'a ba ina cin mutane su gane ba fa Ahmadu Shu'aibu aka dauko ba. Salisu Black shi an mataimakin Stephen Keshi. Shi aka ce yanzu shi zai kula da team din. Amma kuma tunda muna da technical director wanda yake shi ne Ahmadu Shu'aibu ya dauki aiki a nan hukumar kwallon kafa ta Najeriya ba wai na Super Eagles ba. Yanzu shi in charge of technical department. So shi da aka ce da shi wanda ke rikon kwariya din shi Salisu Black da su hada hannu da shi wanda ke head in technical department da kuma ma'aikatan su technical department din kafin a dauko sabon mai koyarwa. Kuma in Allah ya so ba za a iya za a dauko sabon mai koyarwa din.
Dama abin nan ke son tambaya ka kenan, yaushe za a sa ran a dauko sabon mai koyarwa? Kuma mai koyarwa nan daga ciki ne ko daga wajen Najeriya ne?
In Allah ya so ba daɗewa ba za a dauko mai sabon mai koyarwa. Ka san abinda hukumar kwallon kafa ta kai shi ne akwai sashe-sashe kamar abinda ya danganci masu koyar da wasanni watan technical. Akwai technical department, akwai technical committee. Suke da hakkin su zanna su fito da wanda za a doka sannan su turo muna mu turo ma shi board din Nigeria football don saboda su bada approval.
Rahotannin da muke samu suna nuna cewa ana haskaka fitar da neman wannan sabon kocin daga kasashen waje ne, haka din ne?
To kamar din ce maka ba ni son in yi din decision din su committee din don saboda an riga an turo musu wannan bukata din ba su dawo suka ce muna ga abin da kenan ba muna jiran su dawo mana da abin da suka yi suka yi mai magana.
To Dr. Muhammad Sanusi kenan babban sakatare na hukumar kwallon kafa ta Najeriya. To mutane da yawa a Najeriya sun yi ta mai da martani kan wannan abin da ya faru na koren Stephen Keshi din. Ga ɗaya daga cikin ra'ayoyin da muka samu a hirar da Ibrahim Jermayi da tsohon sakatare janar na hukumar kwallon kafar Najeriya Sani Ahmed Toro.
To wannan ni bai ban mamaki ba. Dalilin da ya sa bai ban mamaki ba, in ka iya tunawa lokacin da ya kai ƴan Super Eagles waje saboda wasan cin kofin kwallon kafa na Afirka da ba a yi nasara ba, tun a wannan lokacin na ba shi shawaran cewa ai ya riga ya san yadda ka'idan yake, in ba ka yi nasara ba abin da ya kamata ka yi ka dawo Najeriya. In ka dawo Najeriya ka rubuta wa hukumar wasan kwallon kafa ta Najeriya ka ce ka kai mata godiya bisa ga haɗin kai da ta baka har ka kai wannan matsayi, ka bar musu aikin su shi yafi maka, dan ka'idan irin duk koci da ake ba su irin wannan yana cikin ka'ida da aka dauke su.
To a ganin ka yanzu cewa dakatar da shi da aka yi ba zai kawo wani kalubale ga ƴan wasan na Super Eagles ba da suke dab da fuskantar wasanni gaban su nan gaba?
Tabbas ka san a shi irin wayannan abubuwa akan samu matsala in dai hukumar wasan kwallon kafa ta gaggawan kawo wanda zai karbi aikin sa ba. In suka yi iyakan kokarin su cikin gaggawa, tunda akwai coaches a Najeriya, ƴan Najeriya wanda za a iya dauko daya biyu uku a ce to gashi muna so mu gwada ku mu gani ko za ku iya mana kokari, tunda abin da lokaci ya riga kure abin da za a zo a je a ce an dauko Bature cikin gaggawa ba, dan Baturen ma in za a dauko sai an dauko kwarare wanda ya san yanda ake tafiyar da wasan kwallon kafa na Afirka, ba kawai a dauko kwararren mai koyar da wasan kwallon kafa daga ko ina ba. Abubuwa ne da yake daukar lokaci kwarai da gaske. To yanzu ya zama musu dole cikin gaggawa a ce sun kawo wanda zai karbi aikin Stephen Keshi.
To amma yanzu tunda misali haka ya riga ya faru, wani darasi kenan kake gani ya kamata hukumar kwallon kafa Najeriya ta koya daga irin wannan abu?
To abin da ya kamata su yi shine kullun ka rinka duba abin da zai aka riga ya faru ya tun faruwa tunda wannan ba shine na farko yake faruwa ga mai koyar da kwallon kafa na Najeriya ba ko lokacin da yake babban sakatare na hukumar wasan kwallon kafa an samu abubuwa iri-iri canje-canje to ya kamata su duba abin da ya faru na baya su duba kuma abu da zai faru gaba tabbatar cewa sun dauko kwararren da babu son kai wajen dauko shi
Alhaji Sani Amito rike na tsohon sakataren hukumar kwallon kafa Najeriya yake tattauna da Ibrahim Jarma to da haka muka zo kuma ƙarshen shirin labaran wasannin wannan litinin mako ta kwata sai wata litinin da Allah ya kai mu a madadin shi Ibrahim Jarma din da kuma Mutala Faruku Sanina da suka tarbata mana a shirin na yau nine Ali Mustafa Sakwato a Washington
yanzu kuma ga sharhin murya Amerika mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amerika A wani bayani gaban Majalisar Amurka game da matsayin demokradiya a yankin Asiya, mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Tom Malinowski da babban mukaddashinsa Scott Marcial sun yi magana akan mahimmancin bunƙasa demokradiya da kare haƙƙin jama'a. Taimakawa wajen ciyar da gwamnatin demokradiya gaba ba shine kadai abin yi ba a cewar mataimakin sakataren harkokin waje Malinowski. Hakan kuma zai karfafa manyan muradan mu ta hanyar gina al'ummomi masu zaman lafiya. Bayan haka kuma abu mafi muhimmanci shine hakan ya sanya Amurka akan hanyar da ta je daidai da manufofin jama'ar yankin na yau da kullum. Babban makaddashin mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Marcial ya zayyana kokarin Amurka na bunƙasa demokradiya a wurare uku da suka sha bamban Cambodia, Thailand da Hong Kong. Bayan zaben majalisar dokoki da aka yi a Cambodia a shekarar 2013 Amurka musamman ta ofishin jakadancinta da ke Phnom Penh ta yi aiki wajen hada kan gwamnati da 'yan adawa domin su tattauna kai tsaye da nufin warware kikikakadin da aka kwashe shekara guda ana yi a kasar har yanzu da sauran aiki amma dai bangarorin guda biyu suna tare cikin majalisar kasar a ta bakin Mr. Marcial dangane da kungiyoyin al'umma na Cambodia kuma Amurka na hada kai kai tsaye da sabbin shugabanni na wannan zamanin kuma tana bayan 'yan Cambodia waɗanda suke neman a ji ta bakin su yayin da ake rubuta ma ƙasar sabbin dokoki. Ya ƙara da cewa hakan na tunatar da mu akan cewa demokradiya ba kawai gudanar da zaɓuka na adalci bace. Ta kunshi damar 'yan ƙasa don sa ido akan yadda gwamnatocin su ke damawa. Ƙasar Thailand ta daɗe tana zama ƙawa kuma Amurka ta tsaya mata a fannin demokradiya cikin shekaru 10 da aka kwashi ana rikicin siyasa a ƙasar. Saƙon mu ga gwamnatin ƙasar tun juyin mulkin da aka yi a shekarar 2014 a cewar Mr. Marcial shine za a iya farfado da dangantakar ƙawancen kamar yadda ya kamata muddin aka sake kafa demokradiya. Ya kuma ce yana da muhimmanci ga Thailand ta kafa siyasar da ke tafiya da kowa ta kuma farfado da 'yancin 'yan ƙasa. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yanzu gasar fili ya dawo da labarai amma a takaice.
Sojojin Najeriya sun saki sama da mutane 180 waɗanda ake zargin 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ne. Hakan na zuwa ne a daidai lokacin da ake fuskantar wasu sabbin tashin hankali da ake ɗaure laifin a kan ƙungiyar. Ministan kuɗi na ƙasar Girka, Yanis Yarus Varoufakis, ya yi murabus a yau Litinin kwana ɗaya bayan da Girkawa suka kada ƙuri'ar rashin amincewa da buƙatar masu bin ƙasar su bashi. Na ƙara takunkumin tsuke bakin aljihun gwamnati.
To masaro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu sai kuma gobin Allah ya kama za ku jawo kana aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu da kuka ji shi yanzu nan da Mrs. Jill Leathers Crusher da ta ba da umarni da kuma injiniya mu na Mr. Bill. Muhammad Lalo Kicciya ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.